Bene dai sun nuna cewar mutane da dama ne suka rasa rayukansu a sakamakon rikicin gonaki da ya hada da wasu al'ummomi a garin Okele dake jihar Cross River a yankin Niger Delta da makwabtansu na ƙauyen Eze dake jihar Ebonyi a yankin kudu maso gabashin kasar. An soma wannan rikicin dai tun a makon jiya. Rahotanni dai sun nuna cewa ko baya ga kashe-kashe da suka afku a yankin, an gudanar da kone-kone a sassa daban-daban na ƙauyukan guda biyu. Naji ta bakin wani manomi a garin wanda lamarin ya shafa, mai suna Obon Basi, ga abinda ya shaida ma muryar Amurka.
What's happened this recently is that the crisis is over land. Both communities plant rice and they plant yams.
Yana cewa ne daukacin al'ummomi guda biyu, dukkaninsu manoman shinkafa ne da doya, kuma rikicin da ya faru a tsakaninsu na mallakar filin gona ne sanadiyar harbin wata mata a kafa, kuma mutane da dama sun mutu. Amma dai an kai ga tattaunawa domin cimma zaman lafiya a ƙauyen Ebole a ranar Larabar da ta gabata, inda jami'an tsaro suka shiga tsakani. To amma dai waɗanda suka yi harbi ba su halarci taron ba, saboda haka kawo yanzu ba cimma wata matsaya ba a rikicin. Asabili da haka muna cikin zaman ɗarɗar domin gudun abin da ka iya biyo wa baya. Ko baya ga afkuwar wancan rikicin na farko a shekarar 2003 wanda ya kasance a sanadi, hukumomin tsaro a jihar ta Cross River sun sha alwashin daukar matakan afkuwar irin haka nan gaba, abinda masu lura da al'amura ke ganin matsayin rashin tasiri da ba kai ga gani ba. Kuwa wannan karo jami'an tsaro a jihar sun sha alwashin shawo kan wannan matsalar. Hafiz Muhammad Inuwa shine kwamishinan 'yan sandan jihar ta Cross River, kuma ga abinda yake cewa.
Akwai mace wadda tana nan bangaren jihar Cross River, karamar hukumar Yala, ta je gona yan mutanen Izi da ke bangaren Ebonyi ta harbe ta a kafa. To wannan shine batawa mutanen ƙauyen da ke bangaren jihar Cross River. To wannan ya sunzura su, suma sai suka tafi sai suka fara harba. Abin da ya zo gaban mu shi kace gawa guda ɗaya da aka gano. Amma ba shakka za mu iya cewa mun samu rahoton ƙone gidaje.
Zuwa yanzu wani hali ake ciki?
Har yanzu akwai zama ɗarɗar. Wasu ma sun bar gidajensu, sun kwashe iyalansu, sun gudu zuwa ƙauyuka saboda gudun me zai je ya kawo. Amma 'yan sandanmu da komai suna nan.
A Najeriya ba Fulani da manoma kaɗai ke fama da rikicin gona ba, ko a jihar Cross River da ke yankin Niger Delta ana fama da irin wannan rikici tsakanin al'ummomi manoma a yankin, inda mutane da dama suka rasa rayukansu. A shekarar 2003 ne dai aka soma wannan rikicin. Rikicin kuma da ya ƙi canyewa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.